Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Gwamnatin shugaba Biden ta yi gargadi ga Majalisar Dokokin Amurka kan barazanar da ke tattare da rashin amincewa da bukatar da ya mika ta neman karin tallafin dala biliyan 61.4 ga Ukraine. Yana mai cewa hakan zai iya sa shugaba Vladimir Putin ya yi galaba akan kasar ta Ukraine cikin mako guda idan har majalisar bata gaggauta amincewa da bukatar da ya mika ta neman tallafi ga Ukraine din ba. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali akai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To tallafin da Amurka ke baiwa Ukraine dan yakar mamayar da Russia ta yi mata na karewa, yayin da lokaci ke neman ya kurewa ƴan majalisar dokokin kasar wajen cimma matsaya dangane da bukatar gaggawa ta neman karin tallafin dala biliyan 106 da shugaba Biden ya mika wa majalisar don tinkarar al'amuran da suka shafi tsaron kasa. Ben Cardin shine shugaban kwamitin kula da hulɗa da kasashen waje a majalisar dattawan Amurka.
By degrading Russia's military capabilities, we are also degrading the capabilities of those who Russia works with.
Yace wannan kudade da za a zuba don Ukraine za su yi tasirin da zai wuce iyakokin kasar. Saboda idan muka kasara karfin dakarun Russia, tamkar mun kasara dukkan waɗanda Russia take aiki tare da su ne, kamar Iran, Hamas da Hezbollah, domin muna kallon su ne a matsayin masu ruwa da tsaki a wannan harka, ba wai a keɓance suke ayyukansu ba.
‘Yan
majalisar dai yana ta faɗi tashin ganin sun cimma matsaya kan tallafin da za a ba Ukraine da Isra’ila. Da kuma batun kare kan iyakar Amurka kafin wa'adin ranar 17 ga watan Nuwamba da kasafin kuɗin da aka ware na wucin gadi zai ƙare. ‘Yan Democrats da wasu ‘yan Republican na ganin kamata ya yi majalisar ta amince da waɗannan kuɗaɗe baki ɗaya. Mitch McConnell shi ne shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa.
We should continue to invest in expanding America's defense industrial base.
Yace ya kamata mu ci gaba da saka hannun jari wajen ganin mun ƙara ƙarfafa tsaron Amurka. Don mu sabunta makaman da Ukraine ke amfani da su ko don amfaninmu, mu kuma hanzarta samar da waɗanda Isra’ila da Taiwan da sauran ƙawayenmu na yankin Indo-Pacific suke buƙata. To sai dai wasu ‘yan majalisar a ɓangaren ‘yan Republican na nuna damuwar Amurka na zuba kuɗaɗenta a yaƙin Ukraine da ake kare jini buri jini. Senator Rand Paul dan majalisar dattawa ne a bangaren ‘yan Republican.
We're borrowing the money. It doesn't make any sense. It's coming from somewhere where it would be in a productive use.
Yace waɗannan kuɗaɗe fa ba shi muke karɓowa. Hakan ba shi da ma'ana. Kuɗaɗen na zuwa ne daga wani wuri da ya kamata a ce ana cin gajiyar su. A maimakon hakan sai ana amfani da su wajen ci gaba da yaƙi.
Basically fomenting a war and continuing a war.
Gwamnatin Biden dai ta faɗa wa ‘yan majalisar dokokin a ranar Laraba cewa kin samar da kudaden a yakin da Ukraine ke yi da mamayar Russia zai iya haifar da wani mummunan sakamako da za a iya gani nan ba da jimawa ba. James O'Brien shine mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka.
President Putin says if we walk away, Ukraine falls in a week.
Yace shugaba Putin ya ce muddin idan muka janye, Russia za ta iya yin galaba akan Ukraine cikin mako guda. Yayin da ake tinkarar lokacin hunturu a Ukraine, jami'an bada tallafi na Amurka sun yi gargaɗin cewa babu sauran kuɗaɗe da suka rage da za a iya biya wa Ukraine bukatunta na yaƙi. Erin McKee jami'a ce a hukumar Amurka ta raya ƙasashe ta USAID.
If Congress does not approve supplemental funding our partner organizations in Ukraine would have to either reduce the number of people.
Tace idan har majalisar dokokin Amurka bata amince da wannan ƙarin tallafi ba, dole sai kungiyoyin da muke hulɗa da su a Ukraine sun rage mutanen da suke cin moriyar wannan tallafi da kashi 75 cikin 100 ko kuma ma a dakatar da dukkan ayyukan agaji da ake yi.
Or suspend our humanitarian programs entirely.
Senatoci ‘yan Democrat da wasu ‘yan Republican sun nuna damuwa kan yadda kasashen yankin nahiyar Turai suke gujewa ɗawainiyar ɗaukan nauyin bada tallafi ga Ukraine. Senator Chris Coons ɗan jam’iyyar Democrat ne a majalisar ta dattawa.
There is a global coalition of 50 countries providing more than $90 billion in direct support.
Yace akwai gamayyar kasashe 50 da ke samar da sama da dala biliyan 90 kai tsaye ta fannin gudanar da ayyukan jinƙai da tallafawa dakarun Ukraine ko da yake mu ne wato Amurka muka fi bada kaso mafi tsoka saboda haka kamata yayi karokaran da ake don tabbatar da yanci a bagin yaki ya zama dawainiya ce ta daukacin duniya
the contributions to the fight for freedom on the front lines in Ukraine is genuinely global
jami'an gwamnatin Biden dai sun fada wa 'yan majalisar dokokin cewa kasashen nahiyar Turai sun zura ido ne su ga ko Amurka za ta bada ƙarin tallafin jami'an sun kuma ce mai yawa su kasashe su janye tallafin su ga Ukraine idan har buƙatar neman ƙarin tallafin da fadar White House ta mika bata samu karɓuwa a majalisar dokokin ba masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton sai Fiona Nandudu da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu